أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabuya tabbata daga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi da kadartawar sa ya hada mu a wannan yammaci na ranar Litinin, a wannan masallaci mai tarin albarka, domin ci gaba da karatun mu na littafin Al-Usulut Talata. Yau muna 22 ga watan Zulhijja, hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya daidai da 10 ga watan 7 miladiya ta 2023. A darasin da ya gabata mun gama al-aslul awwal, wanda mala yayi mana bayani, wanda shine akan wato ma'rifatul abdi rabbahu, wato bawa ya san wato wane ne mahaliccin shi, wanda malam ya kawo mana dalilai da yawa da bayanai game da bawa yanda zai san mahaliccin shi, da kuma irin nau'i'ika na ibada wanda babu wanda ya cancanta a yi ma bauta da wannan wato nau'i na ibada sai Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin malam ya kawo mana al-islam wal-iman wal-ihsan, sannan kuma ya kawo mana wasu nau'i'ika wanda ya zana mana tun daga abin da ya shafi addu'a da al-khawf da ar-raja da al-khashya da at-tawakkul da ar-raghaba da ar-rahaba da al-khushu' da al-khashya da al-inaba da al-isti'ana da al-isti'adha da al-istighatha da al-dhabh da an-nazar. Malam yace da wasun su ma wanda bai halatta bai zamanto kayi ma wani abun bauta ko kuma kayi ma wani mahalici face sai wato Allah subhanahu wa ta'ala. Yannan yau kuma zan mu tashi akan asali na biyu wanda malam ya kawo mana cikin wannan litayin, wanda yace shine ma'rifatud dinil islam bil adilla, wato sanin addinin musulunci tare da wato abin da ya shafi dalilai. Yannan bayan wato usulus salasa, kamar yadda muka ce sunan risalar usulus salasa wasu asalin luka guda uku, mun ga asali na farko, yannan wannan shine asali na biyu, ma'rifatud dinil islam bil adilla. Idan aka ce addinul islam, dinin musulunci, yanzu da zan mu tsaya kowa ka tambaye shi menene addinin musulunci, da yawa daga cikin mu wani zai ce ma addini ne na zaman lafiya. To a shari'a idan aka ce al islam, me ake nihi da al islam, me ake nihi da wannan addini na musulunci? Shine malamai suke arrafa shi, suke bada ta'arifin shi akan shine istislamu lillahi bit tauhid, wato sallamawa da miƙa wuya game da abin da ya shafi kadai da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai, kada ka hada bautar shi da wani. Walin qiyadu lahu bitta'a, da jayuwa da jajircewa da sallama wato dukkan wata ibada da zaka yi ga Allah subhanahu wa ta'ala, abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce ka ka zo da shi, abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hane ka ka hanu. Sannan wal bara'atu minash shirki wa ahlihi, da kuma barranta da kubuta daga dukkan wani dangi na shirka da kuma ma'abotan wannan shirka. Wannan shine al-islam. Idan wannan shine al-islam, idan kana kiran kanka wato abinda ya shafi musulmi, dole ya zamanto ka san wannan me ake nihi da musulunci. Da yawa daga cikin mutane ana musulunci zaman lahiya zaman lahiya, haka ne daga assalam ne, assalam shine zaman lahiya, amintuwa da samun zaman lahiya, daga shi aka dauko al-islam. Amma a shari'ar musulunci idan aka ce al-islam, shine sai ka zamanto ka cika wannan al'amurra guda uku, istislamu lillahi bit tauhid, ka zamanto ka sallama ka miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ya shafi tauhidi, kadaita shi wato da bauta, shi yasa Allah subhanahu wataala a wata aya yake cewa walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi turja'un. Wato ga Allah subhanahu wataala ne dukkan abin da ke cikin sammai da kasai wato suka sallama suka meka wuya suna masu taw'an biyayya suna masu so da yarda wa karhan da wanda ma baka so baka yarda dole wato ka meka wuya ka sallama zuwa ga wato Allah subhanahu wataala. Sannan malam yace walan qiyadu lahu bi ta'a da jayuwa da ciratuwa game da abin da ya shafi bautawa Allah subhanahu wataala. Dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya umurta ka zo da shi, dukkan abin da Allah subhanahu wataala yayi hani ka hani akan wannan, wannan shine ake ce ma fa biyayya akan umurni da kuma hanuwa akan wato hani da Allah subhanahu wataala yayi hani. Yace wal bara'atu minash shirki wa ahlihi, da kuma kukuta game da abin da ya shafi shirka da kuma dukkan wasu wato ma'abota shirka, ya zamanto ka kukuta ka barranta da wannan wato wanda suke aikata wannan. Idan shi yasa nan malam yace mana bil adilla, sai yace wa huwa istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'a wal bara'atu minash shirki wa ahlihi, sai yace wa huwa thalathu marati. Wannan musulunci yana da martaba guda uku, akwai wasu manzila shi guda uku. Martaba ta farko shine al-islam, musulunci. Da aka ce musulunci yana nan ka tokan tare da wasu gimshikan shi, wasu rukunnan shi wanda su suke haduwa su zamanto sun kawwana a ce wane musulmi ne. Sannan kuma akwai al-iman, shine imani. Shi ma imani yana nan da rukunnan shi kamar yanda zai zo mana a gaba. Sannan kuma al-ihsan, da kuma kyautatawa shine ake cewa al-ihsan. Wannan an samu su asali daga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda mun gani hadisin Umar bin Khattab radiyallahu anhu yake bada labari. Wani lokaci suna zamna a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ga wani mutum ya zo musu ya siffanta mutumin babu wanda ya san shi, gashi nan kamar da bulaguro yake amma kuma babu wata alama ta wato abin da ya shafi wani a Madina ya san wannan mutumin. Da yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ya Rasulullah akhbirni anil islam, ya tambaye shi akan islam, ya tambaye shi akan imani, ya tambaye shi akan ihsani. Da karshe Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi sahabbai yace shin kun san wane ne wannan yazo, suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzon shi sune suka fi sani. Annabi yace qala fa innahu jibril ataakum yu'allimukum dinu, wato jibril ne yazo muku dan ya sanar da ku addini. To addinin wannan da ya sani, tambayoyin nan da ya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sune ya tambaye su akan abin da ya shafi al-islam da kuma abin da ya shafi al-iman da kuma abin da ya shafi al-ihsan. Sai malam yace wa kullu martabatin laha arkan, dukkan wannan rukunnan na wato abin da ya shafi dukkan wannan martaba ta musulunci da imani da ihsani, kowace tana da rukunnai. Sai malam yace fa arkanul islami khamsatun, shi rukunnan musulunci wato guda biyar ne, wanda su ma hadisi yana nan cikin wato sahih bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa buniyal islamu ala khamsin, wato an gina musulunci a wuce wasu shikashikai, wasu gimshikai wanda suke guda biyar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shahadati an la ilaha illallah, shaidawa babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala, wa anna muhammadar rasulullah, kuma lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadan wa hajjil bait, da tsira sallah da bada zakka da kuma wato azumin watan Ramadan da kuma hajjin wato dakin Allah, liman istata'a ilayhi sabila, ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mishi wato hanyar tahiyya. Kina wannan sune rukunnan musulunci wanda nan malam zai bayyana mana. Na farkon su shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wato shaidawa babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala. Da malamai saboda girman abin da ya shahi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, akwai litattafai da yawa wanda malamai suka allafa suka yi buga akan abin da ya shafi ma'anar wannan ta kalmatu la ilaha illallah. Wasu sun yi risala, wasu sun yi bahasi na abin da ya shafi doktora akan kalma ta la ilaha illallah ita gare. To wannan kalma ta farko wato ita ce la ilaha illallah, kinan ka sheda babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah. Wannan kalmai kamar yadda malam a gabacin ya kawo mana yace la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillahi illa Allah musbitan lil ibadati lillahi wahdahu la sharika lahu. Wato idan kace la ilaha illa Allah ka kore kuma ka tabbatar da kace la ilaha, ka kore dukkan wani abu wanda za a bautawa wato sabanin Allah subhanahu wataala, kace babu wani abin da ya cancanta a yi ma bauta sai kace illa Allah, sai ka tabbatar shine sai dai Allah subhanahu wataala, kinan ka tabbatar da ibada da bauta ga Allah subhanahu wataala wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da wato abokin tarayya. Shi yasa Allah subhanahu wataala a ayoyi da yawa yake ba mu bayani wa ma ubiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat. Wato kadai ba umurci ba mutane illa bace sai dan su bautawa Allah subhanahu wataala mukhlisan lahu ad-din, suna masu tsarkake wato wannan bautai, masu tsarkake wannan addinin ga Allah subhanahu wataala. Ya zamanto bautawa Allah subhanahu wataala da kai ka tsarkake baka bauta ma wani, baka gama Allah subhanahu wataala da wani, face Allah subhanahu wataala shi kadai kake bauta ma. Shi yasa yace la ilaha illallah, kinan da ka kore la ilaha sai ka tabbatar wato illallah sai dai Allah subhanahu wataala. Shi yasa malamai suke cewa dukkan mutumin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da yace la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala aljanna, dukkan mutumin da yace la ilaha illallah wato ya faɗi wannan kalmar ta babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala, ya faɗe ta yana mai tsarkake ta tun daga cikin zuciyar shi da gaske yake, da gaske yake a cikin zuciyar shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dakhala aljanna, to wannan mutumin zai shiga wato aljanna. Malamai suna kawo shuruɗan la ilaha illallah sharadi guda bakwai, kamar yanda wato Hafizul Hakami wato cikin Sulamul Usul ya kawo su, wa bi shuruti sab'atun qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi' qa'iluha bin nutqi illa حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فجر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. وتوانا شرطا قدابا قيسون شرطا وتو لا إله إلا الله دكا متمن ديتي لا إله إلا الله تسيد وانا شرطي تقوان تاتب بدا ما لما يسكي تيو أكمين دكا سنسلا تنا دواس شرطا haji tana da wasu sharuɗa wanda idan baka zo ba da su hajjin ka ba ta yi ba, sallaka idan baka zo ba da wannan sharadi wato sallaka ita ma ba ta yi ba, haka zakka, haka azumi, to ita ma la ilaha illallah dole tana da wannan sharuɗa wanda idan baka zo ba da su la ilaha illallah ka ba ta yi ba. Duk yanda zaka zo ka kwadi ka ringa furtawa la ilaha illallah matukar wannan sharadin ba su tabbata ba, to la ilaha illaka wato ba ta yi ba. Daga cikin magabata wato Wahab bin Munabbih aka ce mishi alaysa kalimatu la ilaha illallah miftahul janna, shin wannan kalma ta la ilaha illallah ba ita bace ba mabudin aljanna? Yace kwarai kalma ta la ilaha illallah mabudi ne na aljanna, amma ka san da cewa kowani mabudi, kowani kili wato yana da haƙura, kowani kili yana da haƙura, to la ilaha illallah tana da haƙura wanda su ne sharaɗinta. Idan ka zo da ita matuƙar baka zo ba da wannan haƙuran ba za ta buɗe maka ba, kamar yadda ka ɗauki kile ga su iri ɗaya da za ka sa wani a na wani wato ba zai zama tuba ya buɗe ma saboda haƙuran nashi ba ɗaya ba, to haka ita ma la ilaha illallah idan baka zo ba da sharaɗinta ba za ta zama tuba wato ta amfane ka. Mujarrad ya zama tuba ka faɗe da cewa kawai da baki kace la ilaha illallah ba za ta amfane ka ba,
shi sa malamai suke cewa da zatta amfane ka ba tare da wannan sharadin ba da ai munafukaita amfane su. Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana cikin suratul munafiqun, idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Kaga munafikai da suka zo sun ambata ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun yarda da Allah, sun shaida cewa lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne, amma dai mine basu gayyata ba da gaskiya tun daga cikin zuciyarsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Haka can cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah yastahzi'u bihim ala aya. Wato idan suka zo suka gamu da mummune, suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce amanna, ai mu mun yi imani, haqiqani babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala. Amma idan suka juya suka koma zuwa ga wato shedannunsu, zuwa ga ƴan uwansu, sai su ce ai mu muna tare da ku, innama nahnu mustahzi'un, bari dai wannan izgiri ne muke musu, muna zuwa muna cewa wato mun yi imani duk dan su yarda da mu. Shi yasa malamai suka ce ka ce la ilaha illallah kadai daga baki, wato wannan ba zata zamanto ba ta isar da kai, matukar baka zamanto ba wato ka tabbatar da ita wato a cikin zuciyarka, ka gayyata da gaskiya, ka zo da sharuɗan wannan guda bakwai. Wasu suna ƙara guda takwas. Sharaɗi na farko shine al-ilm, ilimi, sani. Malamai suka ce yana nuni akan ilimi ya zamanto haƙiƙanin wato tauhidi da Allah subhanahu wa ta'ala kadai, da Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, da kuma wato tsarkake wato wannan addinin ga Allah subhanahu wa ta'ala, da kawurce ma dukkan wani abu wanda ya zamanto mutane suke bautawa sabanin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru, ku bautawa Allah subhanahu wa ta'ala, ba ku da wani abun bautawa wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala. Haka a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, ku bautawa Allah subhanahu wa ta'ala, kada ku hada bauta Allah subhanahu wa ta'ala da wani. Kenan dole he kai sani kana da ilimin bautawa Allah subhanahu wa ta'ala, da kake ka kore dukkan wani wato shirka, ka kore dukkan wani wato abun bauta matukar ba Allah subhanahu wa ta'ala bane kake bauta ma. Sannan malamai suka ce na biyu shine al-yaqin, ka samu yaqini akan wannan wato kalmar taka ta la ilaha illallah. Idan shine wato cikakken ilimi, ka samu ka samu yaqini a cikin zuciyarka. Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yake cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, ina shaidawa babu wani abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ni ma'aikin Allah ne. Sai annabi yake cewa la yulqa Allahu bihima abdun ghayra shakin fihima illa dakhala aljanna, kusan da cewa ba da daya ba za a samu ba wani bawa da Allah subhanahu wa ta'ala zai jefa mishi wannan kalmar wato ya samu yaqini, bayya shakka da ita, ya samu yaqini a cikin zuciyar shi. Allah ya jefa maka kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah a cikin zuciyarka, ka samu yaqini ba shakka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa illa dakhala aljanna, face wannan mutumin sai ya shiga aljanna. Idan nan annabi me ya nuna mana cewa sai ka samu yaqini da wannan bakka shakka cewa kwarai Allah shi kadai ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya, kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah ne. Matukar ka hudda shakka to wannan la ilaha illallah a lokacin wato zatta zamanto ta amfane ka. Wato yana daga cikin abinda malamai suke cewa da zai zamanto misali kace ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah ne, amma dai baka samu ba yaqini a cikin zuciyarka cewa haƙiƙanin haka ne Allah ya aiko shi, wannan kalmar zaka bata zamanto ba wato zata amfane ka. Sharadi na uku malamai suka ce shine al-ikhlas, wato kai tace ka tsarkake ta, ya zamanto kayi ta dan Allah subhanahu wataala kamar yadda muka fadi aya da ta gabata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin haka hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as'alun nasi bi shafa'ati yawmal qiyama man qala la ilaha illallahu khalisan min qalbihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi dacewa mafi cancanta masu ribatuwa da shafa'ar shi a gobara na tashin alqiyama shine mutumin da yace la ilaha illallah amma ya tsarkake ta daga cikin wato abin da ya shahi wato zuciyar shi kenan dole mutum sai ya faɗi wannan kalmai babu kokonto ya tsarkake ta da Allah subhanahu wataala ala lillahi dinul khalis sai ka tsarkake ta daga Allah subhanahu wataala tukun zata zamanto wato ta amfane ka sharadi na hudu malamai suka ce shine as-sidqu wato gaskiya ya zamanto ka faɗi kalmar la ilaha illallah wato da gaske kake wato daga cikin zuciyarka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa haramallahu alaihi an-nar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da dai babu wani mutum wanda zai sheda babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala ya faɗe ta tare da cewa kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne da gaske daga cikin zuciyar shi ya faɗi wannan annabi yake cewa illa haramallahu alaihin na ba ce Allah subhanahu wataala sai ya haramta wuta ta shafi wannan bawan Allah kenan abinda ake so ya zamanto ka gaye ta da gaske sharadi na biyar shine almahabba ya zamanto kana so kana kauna ka faɗi wato wannan kalmar la ilaha illallah ka faɗe ta kana son wato Allah subhanahu wataala kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana son wannan addini na musulunci da dukkan musulman da suke tashi wato suna faɗin wannan kalma ta la ilaha illallah ya zamanto ka kubuta da dukkan wani kafuri shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah wato daga cikin mutane za a samu wasu man yattakhidhu min dunillahi andadan za su dauki wasu wato sabanin Allah subhanahu wataala su dauke su sune wanda suke kauna sune wanda za su hada su bauta Allah subhanahu wataala da su yuhibbunahum ka hubbillah suna son wannan abin da suke dauka suna bautawa kamar yanda suke son Allah sai Allah ya ce amma wallazina amanu wanda suka yi imani ashaddu hubban lillah su suka fi wato tsananin wato son Allah subhanahu wataala idan dole kalmar la ilaha illallah idan ka faɗe ta sai ta zamanto tare da mahabba kana son ta kana son Allah subhanahu wataala kana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sharadi na shida shine al-inqiyadu ya zamanto wato jayuwa da miƙa wuya da sallamawa ga dukkan wasu al'amurra da Allah subhanahu wataala ya umurta da kuma dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya zamanto wato ya hana dukkan abin da Allah ya umurta ya zamanto ka taho da shi abin da Allah subhanahu wataala ya hana ya zamanto wato ka hanu sharadi na bakwai malamai suka ce shine al-qabulu ya zamanto ka karbe ta ai wannan kalmar da kace la ilaha illallah da ikhlasi cewa muhammadur rasulullah ya zamanto ka karbe ta kare ya zamanto ka fade ta ne a baki baka zamanto ba ka karbe abin da tazo da shi na cewa a bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai kare ya zamanto an hada bautar shi da wani kuma lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wato ma'aikin Allah ne daga cikin sharuddan wannan guda bakwai su ne na takwas wanda malamai suke karawa shine zamanto ka kafirce ma dukkan wani abu wanda ake bautawa sabanin Allah subhanahu wataala shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa faman yakfuru bit taguti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa dukkan mutumin da yake kafirce ma wani abun bauta wani dagutu wanda ake bautawa sannan kuma ya zamanto wa yu'minu billahi yana imani da Allah subhanahu wataala to faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, to hakika ya kama wato igiya wanda take me kakka, igiya wanda take me karhi, wanda ba za ta zama to ba ta cire. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake cewa man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi hurima maluhu wa damuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da yace la ilaha illallah sannan ya kafirce ma wato wani abu wanda ake bautawa sakanin Allah subhanahu wataala, to wato dukiyar shi da kuma jinin shi duka ya zamanto ta haram, da ya zamanto an taba ta. Idan wannan sune sharadan la ilaha illallah da malamai suke ambatawa. Sannan sai malam yace wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuma lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne, ka sheda cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne. Akwai wasu wato al'amura su ma guda hudu. Shine abu na farko, ta'atuhu fi ma amara, yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya a dukkan abin da ya umarta. Sannan wa tasdiquhu fi ma akhbara, da gaskata shi game da abin da ya bada labari. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, da kuma wato gusawa da zamantawa nisantar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma ya tsoratar. Sannan wa alla yu'badallahu illa bima shara'ahu sallallahu alaihi wasallam, sannan kare zamantu ka bautawa Allah subhanahu wataala face da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da shi ya shar'anta maka. Idan wannan shine ya zamanto ka gaskata lalle cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah. Idan kace kana san annabi sallallahu alaihi wasallama, kana shaidawa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi manzon Allah ne, to lazimi ya zamanto wannan abubuwa guda huɗu an gansu tare da kai. Na farko shine tasdiquhu fi ma akhbara, dukkan abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari, to ya zamanto ka gaskata shi akan wannan lamarin. Sawa'un abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yace zai faru, ko kuma abu ne wanda ya bada labari Allah ya ce ayi kaza ayi shi, umarni ne ko kuma hani ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi. Matukar annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da wannan labari, to ya kamata ya zamanto ka gaskata shi. Dinin shi ne tasdiquhu fi ma akhbara. Sannan kuma na biyu shi ne ta'atuhu fi ma amara, wato yi mishi biyayya a dukkan abin da ya umarta. Baka ce ba kana bin annabi sallallahu alaihi wasallama, kana san annabi sallallahu alaihi wasallama, kana zamantawa shaidawa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah, ya zamanto kuma bukka bin karantarwa shi, bakka bin karantarwa shi annabi sallallahu alaihi wasallam, kenan dole ya zamanto ana samun ka kana yin mutaba'a kana bin annabi sallallahu alaihi wasallama, shike nuna gaskiyar shaidawa ka da kai la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama daman shine aka aiko ya isar mana da sako. Risalar nan ka gaskata cewa shi aka aiko ma ita ya isar ma al'umma. Babu ta yanda za a aika koyi addinin musulunci face sai ta hanyar karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama. Al-Qur'ani shi ya zo da shi, haka sunna shi da hadisai da dukkan wato abubuwa shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Shi yasa Allah subhanahu wataala a wata aya yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah yake cewa yana rantsuwa da ubangijinka, la yu'minu, ba za su yi imani ba, hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, har sai sun alƙalantar da kai ya rasulullah akan abin da ya shiga tsakankanin su. Wato sai an sa annabi sallallahu alaihi wasallama shine wato madubi, shine alƙali, shine zai yi hukunci, shine ya kawo da wannan shari'a. Sannan kuma sun mala yajidu bi anfusihim haraja, kada ya zamanto sun samu wata damuwa, wani abu a cikin zuciyarsu game da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya alli alƙalanci ko ya zo da shi ko ya hwani. Wa yusallimu taslima, su sallama su miƙa wuya me kauya inji Allah subhanahu wataala kidan dole idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga yi abu dole ya zaman to ka me kauya ka sallama Allah subhanahu wataala a wata aya yake cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ai bai ya da cewa ga mutum mummuni musulmi namiji mummuni ko mummuna idan ya zamanto Allah subhanahu wataala da manzon shi sun hukunta wani alamari gashi yanda shari'a tace ayi kaza kai ka zo ka ringa kawo wani abu ka ringa cewa a kai a ganin ka kaza za ai ko kuma a ganin ka kaza za ai abin da yake dacewa ka zamanto sami'na wa ata'na mun yi mun bi inda Allah subhanahu wataala yace ayi kaza ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da shi shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah sanda cewa dukkan mutumin da yake bin annabi sallallahu alaihi wasallama to yayi ma Allah subhanahu wataala biyayya qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah yake cewa lalle idan har matukar kuna san wato Allah subhanahu wataala to ku bi annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah subhanahu wataala ya so shi yasa dole idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da abu aka ce ma wannan abu sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama karantarwa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama to abin da yake dacewa ga mutum musulmi mummuni shine wato sami'na wa ata'na wato mun yi mun bi sannan abu na uku shine wato abin da ya shahi ijtinabu ma naha anhu wa zajar nisantar dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kuma abin da ya tsoratar dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan an hana shi haramun ne a nisance shi shine gaskata cewa lalle ka sheda cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah ne abin da ya tsoratar haka ka tsorata ka nisanci wannan abin kada ka kusance shi shine tabbacin cewa lalle ka sheda cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah ne na hudu shine wa alla yu'bada Allah illa bima shara'ahu sallallahu alaihi wasallama kada ya zamanto an bautawa Allah subhanahu wataala sai da abin da shi Allah subhanahu wataala ya shar'anta annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta ba zai zamanto ba kace kai a ganin ka ibadan nan da zakai wato a san zuciyarka zakai ko kuma ka kirkiro wani abu kace shi zaka zo da shi ka bautawa Allah subhanahu wataala to wannan idan ka zo da wannan kama kana nuna cewa baka yarda ba da kace anna muhammadur rasulullah cewa baka yarda ba cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wato ma'aikin Allah ne shi yasa malamai suke cewa ya zamanto ka nisanci daga dukkan wani abu na bid'a dukkan wani abu na san zuciyarka idan ya zamanto ya ci karo da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallama to ka bar shi addinin musulunci addini ne wanda wato bi shi ne muke ba kirkirawa bane muke muyi da ya tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya sabko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati alaykum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina addini ya cika dukkan abin da ya zamanto bai zamanto ba a lokacin addini to a yau ba zai zamanto ba addini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai barba duniya sai da ya ba ku da labari cewa man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun dukkan mutumin da ya kirkira wani abu daga cikin wannan lamarin namu na addini wanda babu shi a ciki to fa huwa raddun to za a mayar mishi da aikin shi haka man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun dukkan aikin da zaka aikata wanda babu ba irin aikin da annabi sallallahu alaihi wasallama ne yazo da shi ba to fa huwa raddun to za a mayar maka da shi ba za a karba ba muna faɗa dalilai sun wuce alissawa game da malamai suke faɗa cewa dukkan abin da zakka aikata matukar baka yi shi ba dan Allah akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zamanto an karban maka ba zai zamanto ba an karban maka dole ka sallama ma annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin khutuba idan yana yi ma mutane khutuba zaka ga yana cewa amma ba'd fa inna khayra hadisi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fitna wato dukkan wato abin fiyayyen zance inji Annabi sallallahu alaihi wasallam shine littafin Allah fiyayyen shari'a ita ce shari'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zure ita Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi sharrin al'amura shine kuma abubuwan da aka kirkira aka zo da su aka sanya su cikin addini kuma dukkan wani abu wanda yake kirkire wato bata ne dukkan kuma wato bata wato abu wanda yake bid'a wato zuwa ga bata yake kai ka dukkan wani bata kuma yana kai ka zuwa ga abin da ya shayi guda hadisin irbad bin sariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana yace innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira lalle ku san da cewa dukkan wanda Allah subhanahu wataala ya mushi tsawon rai ya rayu bayan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa sayara ikhtilafan katira zai ga sabani wanda yake mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa alaikum bi sunnati nahuriku ya zamanto abinda za ku lazumta wato ku kama sunnata ku kama sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wa sunnatul khulafa'ir rashidin da kuma sunna wato wannan khalifofi wanda suke masu shiryarwa sunne khulafa'ur rashidin abubakar da umar da usman da ali المهديين النبي صلى الله عليه وسلم يكي توا تمسكوا بها وريكي دا سنة وريكي تا وعدوا لها وعدوا عليها بالنواجز النبي صلى الله عليه وسلم يكي كاما تدا حق وراون تسكي النواجز النبي صلى الله عليه وسلم يكي توا وإياكم ومهدثات بالأمور كشيدنكو غاندا أبندي شاهيك إركران لمرة dukkan abin da ya zamanto an kirkira annabi yana mana kashe da kada ya zamanto mun aikata shi annabi yace fa inna kullu muhdathatin bid'a dukkan wani abu wanda yake kirkiri wato bid'a ne kirkira shi ne akai a cikin addini wa kullu bid'atin dalala dukkan wata bid'a kuma wato bata ce kuma dukkan wani bata zai kai ga zuwa ga abin da ya shafi guda ne ina annabi sallallahu alaihi wasallam nan yana mana wasiya gami da ruku da sunna shi dama zata zamanto kama inda al-islam bada al-islamu ghariban wa sayu'udu gharib wato karshe karshen zamani zai zamanto kai wanda kake kama sunna annabi sallallahu alaihi wasallama za a ringa ganin ka kamar kai ne ka zo da bakon wani abu to addinin musulunci daman ya zo ana ganin shi bako haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa sayu'udu ghariban haka zai koma wato yana bako mutane suna ganin kamar yanzu ne aka zo da wannan lamarin uwaye da kakanni suna yin kaza sai yanzu za ku zo ku ce mana kaza 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 ne su wa'ancan fa kaza da kaza to wannan duka abu ne wanda dama annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya hade shi abin da yake kanka shine kai matukar roko da wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama shike nuna gaskiyar wato lalle cewa ka sheda annabi ka sheda cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya aiko shi kenan wannan abubuwa guda hudu su ne suke baka shedawa akan shahadatu anna muhammadar rasulullah ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'bada allaha illa bima shara sannan malam sai yace maka wa iqamis salati bayan ka sheda babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma lalle ka shedawa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma'aikin Allah ne abinda zai biyo rukuni na biyu na musulunci shine wato abinda ya shahi tsaye da sallah shine rukuni na biyu wato na musulunci yana daga cikin wato muhimmanci wato abinda ya shahi sallah malamai suke cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a ranar tashin alkiyama awwal ma yuhasibu al-abd abu na farko da zai zamanto an yi ma bawa hisabin shi shine sallah Allah subhanahu wa ta'ala za a duba a zo a duba sallarka shin ta yi ko ba ta yi ba idan sallarka ta yi faqad naja to ka samu tsira ka samu wato abin da ya shahi wato rabo zai zamanto aikinka na baya duk zamani sai fasi ne saboda an ga sallarka ta yi matukar sallarka ta yi to sauran aikin da ikon Allah zai zamanto sun yi saboda matukar ka tsaye da sallah to babu wata ibada da zata zamanto baka iya idan aka duba kamar yadda yazo cikin hadisi a cikin sunan Tirmidhi idan aka duba sallarka tana da ragowa Allah subhanahu wa ta'ala zai ce to a duba bawa na shin yana da nafil filoli yana da taqawwi kana yin rawatib kana yin sunnonin sallah, ka shigo masallaci kana tahiyatul masjid, ka shigo kana salatul duha, ka shigo bayan sallah kana bayan asuba, kafin asuba kana rak'atayil fajr, kafin azhar kana yin sallah, bayan tahaka kafin la'asar kana yi, bayan magriba kana yi, bayan isha kana yi na nafiloli. To wannan nafilolin da kake yi yanzu a samu gurbin su. Gurbin su shine wato idan sallolinka na farilla aka samu ragowa ragowa ba su zo ba da ƙarfi, to wannan sai su zamanto sun maka completan wajen. Kamar yadda haka hashima azumi, to Allah subhanahu wa ta'ala zai ce a duba a zamanto bawan shi, idan yana da wannan sai ya zamanto an maka complete, ya zamanto ka samu tsida, sauran ayyukanka ma su zamanto wato sun yi kyawu. Shi yasa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man hafaza alaiha, kusan da cewa dukkan mutumin da ya kiyaye sallah, kanat lahu nuran wa burhanan, sallah za ta kasance mishi haske, za ta zamanto mishi hujja, wa najatan yawmal qiyama, kuma za ta zamanto mishi tsira a ranar tashin alqiyama. Wa man lam yuhafiza alaiha, kasan da cewa dukkan mutumin da bai kiyaye sallah ba, to lam takul lahu nura, bazatta kasance mishi haske ba, wala burhanan, bazatta kasance mishi ba hujja, wala najatan, bazatta kasance mishi ba tsira. Wa kana yawmal qiyamati, kuma zai kasance ranar tashin alqiyama, ma qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubayy bin kalab bin khalab, wato zai kasance tare da qaruna da hamana da ubayy, duka za ta da shi tare da wannan dangin wato na kafirai. Kinan dole ya zamanto sallarka kana kiyaye ta, shi yasa rukuni ne wanda yake babba a cikin rukunin musulunci. Dan tsoratarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cikin hadisi yake cewa al ahadu alladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafara, wato alqawli da yake tsakankani ko kuma bambancin da yake tsakankanin mutum musulmi da kafiri shine sallah. Faman tarakaha, dukkan wanda ya bar sallah ya kafurta, dukkan wanda bai sallah kafuri ne ya kafurta, saboda rukuni ne daga cikin rukunnan cewa a ce maka wani musulmi ne ita ce sallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake cewa la hazza liman taraka sallah, babu rabo game da mutumin da ya bar sallah, ka bar sallah babu rabo tare da kai. Inna bainal shirki wal kufri tarku sallah, tsakankanin shirka da kafirci da musulunci ne da mutum musulmi shine barin sallah. Matukar ka bar sallah, to zai zamanto an hudda ka daga jerin abin da ya shahi wato musulmai. Yanin sallah tana da muhimmanci, shi yasa take cikin rukuni na biyu daga cikin musulunci, wato da muhimmancin ta da za a farlanta ta dukkan wasu ibadu. Ai ko Jibril alaihi salatu wassalam ake zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a farlanta azumi, a ce ayi kaza, ayi zakka, ayi hajji kaza da kaza da, amma sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam aka dauka daga birnin Makka aka tayi da shi Baitul Maqdis, daga Baitul Maqdis aka je aka hau can kololuwar sama ta ɗaya, ta biyu, ta uku, ta hudu, ta biyar, ta bakwai, aka huce aka tayi, sai da ya je wajen Allah subhanahu wataala aka bashi wannan sallah don muhimmancin ta. Sannan da farko sallah 50 aka bada, ya dawo suka ga Annabi Musa ya ce a'a, mutanen duniya ya gwagwarmaya da Banu Isra'ila, ya kamata ka koma a rage. Aka rago 45, a koma a rage, ta zo har ta dawo raka'a 5, wato sallah 5 a wuni da dare. Amma duk da haka nan Allah subhanahu wataala yake cewa 5 inci, amma dai ladan nata yana nan na 50 inci. Na 50 in nan Allah subhanahu wa ta'ala ya barta ana. Yanin sallah tana da muhimmanci, shi yasa yana daga cikin wato abubuwan da malamai suke ambatawa game da abin da ya shafi sallah, cewa idan ya zamanto sallarka kana kiyaye ta, zai zamanto a rayuwarka zaka ga komi Allah subhanahu wa ta'ala yana yalwata maka. Sannan babu abin da zai zamanto maka mafi sauki a ibada yin aikata shi kamar sallah. Yanzu wani idan zai tashi sallah, wallahi yauni yake shi, zaka ji raka'a biyu ce za a yi, amma zaka ji yana jin yauni kamar wani abu ne, tashin shi ma ya zo masallaci zaka ji yana jin yauni, shine sai an tada iqama, an salamce, an kare ga baki ɗaya bai taso ba, yace ya je wannan masallacin akwai ta ƙarya 1:30, akwai ta ƙarya 1:45, akwai ta ƙarya 2, ka gani sai a ƙarshe yayi ta shi kadai. To wannan ya binciki zuciyar shi game da abin da ya shafi sallah. Nabi sallallahu alaihi wasallama idan kunci suka shiga, ce ma Bilal yake arihna biha ya Bilal, ka san yadda zukatanmu game da abin da ya shafi sallah. Idan wani abu na damuwa ya same ka, ka ji kofa ka koma kai sallah, kai munajati ga Ubangiji. Al-musalli yunaji rabbahu kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, kai wanda ka zo kana sallah, ganawa ce kake da Ubangiji. Annabi yake cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid, mafi kusanta bawa da yake kasancewa kusa da mahalicin shi, kusa da Ubangiji, shine lokacin da kana sallah kana sujada, kana kusantar, ka kusanci Ubangijinka lokacin da kake sujada. Fiye da ya zamanto wani irin kusanci, kusancin da ka tana takalminka kake da kafanka, haka kake kusa da Ubangijinka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yawaita addu'a a wannan lokacin. To sallah tana da muhimmanci, shi yasa take cikin rukuni na biyu daga cikin abin da ya shafi wato rukunin musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi, irin falalolin sallah tun daga arwalla, kana yin arwalla ana kankare maka dukkan zanuban da ya zamanto yana kai ka kalla ko kayo hannunka lokacin da ka wanke hannu, dukkan ruwa da yake zuba yana tayin maka da kankanan zanubanka, haka lokacin da ka wanke huskar ka, lokacin da ka wanke wato kawawanka gabaki daya. Sannan as-salawatul khams da kake yi daga sallar as-subha zuwa sallar azhar, wato ya mukaffiratu lima bainahunna, suna kankare maka kankanan zanubai matakar ka nisanci manyan zanubai. Kai ne bakka shan giya, bakka zina, bakka fasikanci, bakka dukkan manyan zunubai, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce ka da abin da ya shafi kankanin zunubai, da Allah ya zamanto kai wani kankanin zunubai. Allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam, zunuban da ake ce ma lamam kana yin su. To wannan sallah da kake yi daga asuba zuwa azhar, idan kai asuba an zo an yi azhar, to kankanin wannan zanuban da an shahe maka wanda kai ayan tarbal inna, daga azhar zuwa da asar kankanin zanubai da kai idan kai sallar wannan, to za a zo a shahe maka. To kaga irin muhimmancin sallah kan abin da ya shahe kuma cikin jami'i. Haka kuma yana daga Allah subhanahu wataala, yana da mala'iku wanda suke kai ma Allah subhanahu wataala wato rapport, wasu suna sabkowa daga sallar asuba su samu bayi sun tayi sallar asuba, kai kuma lokacin kana barci, kaga idan sun same ka kana sallah, zan su kai labarin ka cewa mun same shi yana sallah. Lokacin sallar azhar zan su tahi sallar la'asar afwan, sannan kuma wasu su sabko a sallar la'asar su ma su isko ka kana yin sallah, kuma akai ma Allah subhanahu wataala cewa wato kana yin sallah. Shi yasa yana daga cikin rabo mutum ya zamanto yana kiyaye sallolin wannan guda biyar, saboda shine idan ya zamanto sun gyaru, sallarka ta gyaru a gobarar tashin alkiyama, zakka samu tsira, zakka zamanto wato ka zamanto cikin yan madalla. Amma idan ya zamanto ta lalace, wato zakka zamanto cikin asararru wanda suke tababbu, Allah subhanahu wataala ya kare mu. Sannan abu na biyu malam yace wa ita'iz zakka, shine da bada zakka. Zakka tana daga cikin rukunin musulunci, wanda musulunci wato ya farlanta. Duk inda kaga an kawo sallah zaka gani wato an kawo wato abin da ya shafi zakka, an kawo sallah zaka ga an kawo abin da ya shafi zakka. Zakka dukiya ce wanda ake amsa daga wajen mawadata a baiwa talakawa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi lokacin da ya aiki Mu'az zuwa Yaman yake cewa innaka ta'ati qauman min ahli alkitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah fa innahum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah afdarada alayhim khams salawatin fi yawmin wa layla fa innahum ata'uka lidhalik fa'abirhum anna Allah farada alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim وترد على فقرائهم او كما قال صلى الله عليه وسلم. وتو النبي صلى الله عليه وسلم da yake mu'azwa yaman yace zaka samu wasu daga cikin ma abota littahi banjin ka musu abinda zaka fara kiran su shine su kadai da Allah su ce da cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne, su tsaye da sallah guda biyar da Allah subhanahu wataala ya farlanta musu. Abu na uku kuma an farlanta musu wata sadaka, wata zakka, wato dukiya za a karba daga wajen mawadata a baiwa talakawa. Sannan yana daga cikin hikima addinin musulunci wannan zakkar da ake amsa daga wajen mawadata a baiwa talakawa, wato tana daga cikin maslaha ta hatta rayuwar mu ta yau da gobe. Yanzu wani mawadaci ne a unguwa, gashi nan kowa duk wani fakiri duk wani matalauci yana kallon shi, da zai zamanto bai hudda zakka, zai zamanto wannan suna adawa da shi, suna mishi hasada, zai zamanto bancin hasada ana wani ruwa gare shi, bai taimaka ma mutane, zakkan ma da ake badawa bai taimakawa. To zai zamanto idan aka amshi wannan zakka, kai ne ka hudda zakka, ka zamanto ka baiwa wato wannan talakawa wanda aka ce abawa, ka gani zakka taimake su wannan hasada da kiyayya da suke maka, ya zamanto ta shahi sun wasayi maka wannan wato abin da ya shahi kiyayya da abin da ya shahi hasada. Kuma zai zamanto tsakankanin ku akwai soyayyar juna, akwai jin kan juna, cewa idan wani yana bukatar wani abu zan iya zuwa in taimaka mishi. Amma da zai zamanto kana da kuɗi a unguwa, baka hudda zakka, baka taimaka musu, zai zamanto wani abu zakka zamanto kana bukatar su al'umma, ka zamanto kowa ya kyale ka ya share ka yayi wato ya zamanto ya fita daga harakarka yayi kogeta da kai. Yanin dole abu ne wanda musulunci ya shar'anta mana saboda mi, saboda maslahar kanmu. Kuma yana daga cikin mutane wasu abunda suke tunanin cewa wai idan kana sadaka ko kuma kana bada zakka cewa dukiyarka za ta kare, ko kuma kana hudda sadaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa ma naqasat sadaqatun min mali, wato dukiya bata taba tawaya ba, bata taba ragiya ba saboda ana bada zakka ko kuma kana bada sadaka. Matukar kullun kana bada sadaka wallahi dukiyarka karuwa take, zata karu daga abin da ya shahi albarka, zata karu daga abin da ya shahi hatta ita ta bunƙasa. Da yawa wani zai ce maka arzikin shi da kaga yayi yana daga wani mashru'i ko kuma yana da wani gehen kuɗi da ya hudda, wanda kawai wannan na taimaka ma al'umma ne. Yanzu da yawa da zaka gani masu kuɗi idan aka zo hudda zakka, ya zamanto an hudda zakka an samu wanda suka cancanta a basu, da za a hudda zakkar ka raba ta gida biyu ko uku, ka baiwa mutum uku ko kuma mutum hudu ko mutum biyar, wanda abin da zai zamanto ne zai tada shi, ya zamanto ya samu jari, ya zamanto ya samu abin da la'alla shi ma Allah ya yi mishi buɗi kayan shekara mai zawa, kaga shi ma ya hudda zakkai. Amma sai ya zamanto an ringa rarraba ta, wannan an yi shi da jika, wannan jika biyu, wai ana wannan in zakka ne ake huddawa. Wannan yayi, amma dai abin da yake dacewa a taimaka ma al'umma wanda za a gani mine cewa lalle ka taimaka mutane sun samu wato abin da ya zamanto wato zai tada su daga cikin irin kunci da ake ciki da wani abu. Yanzu misali ka dauki mutum biyar ka ba su zakkarka wannan shekare, shekara mai zawa ka dauki wasu biyar, shekara mai zawa ka dauki wasu biyar, a cikin wa'annan ba za a rasa ba biyar ne guda daya wadda za ta tashi da wani kasuwanci wanda Allah subhanahu wataala kuma zai bude musu ya yassara musu al'amura. Idan ka taimaka musu an rage wasu abubuwa, kuma zai zamanto kaunar ta karu fiye da ya zamanto kana zawa kana rarraba jikka biyu. Wani idan ka zo ka bashi jikka biyun sai ka bashi kuma zakka tai kuma ya zage ka, kuma hasadar da yake ma ba zakka huta ba, akwai su da yawa. Idan dole ya zamanto zakka da zakka wada ka san wato ya ne kake da shi, yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace cewa sadaqatun tukhazu min aghniyaihim, sadaka ce wanda ake karbarta daga wajen wato mawadata, fatuwatu ala fuqara'ihim, a mayar da ita zuwa ga wato matalautansu. Sannan rukuni na hudu shine yace wasawmi ramadan, shine azumin watan ramadan. Azumin watan ramadan shine rukuni na hudu daga cikin rukunin musulunci, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, ya ku wanda kuka yi imani Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta muku wato azumin watan ramadan kamar yanda aka farlanta ma mutanen da suka zo gabanin mu, la'allakum tattaqun, dan mu samu takwa. To shi ma azumin watan ramadan rukuni ne daga cikin rukunin musulunci, gimshiki ne daga cikin gimshikan musulunci. Sannan na biyar shine alhajjul bait, wato hajjin dakin Allah liman istata'a ilayhi sabila, ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mishi. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dukiya ka biya kudin jirgi ka tafi hajji, ka sabke wannan farari da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta maka, wannan sune rukunin musulunci wanda suke guda biyar. Na farko shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, na biyu shine wato iqamis sala, tsaye da sallah, na uku bada zakka, na hudu azumin watan Ramadan, na biyar shine hajjin wato dakin Allah subhanahu wataala. Idan mutun ya gama wannan shine ya tsaida abin da ya shafi wato rukunin musulunci. Guda uku daga cikin su zasu hau kanka tare da ya zamantowa ka balaga. Na farko wannan kalma ta tauhidi da kai musulmi ne dole ka shaida cewa babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah Annabi sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah. Sannan idan ka zamanto balagagge to sallah tana kanka. Nabi sallallahu alaihi wasallama ya umurta da cewa a umurci yara da sallah da shekara 7. Idan suka je shekara 10 ba su yi ba a buge su saboda su tashi wato sun saba da yin sallah suna yin sallah. Kana cika wato balaga to ta hau kanka. Zakka sai Allah subhanahu wataala ya ware ma kana da dukiya. Idan baka da dukiya ba zai zamanto baka iya hudda zakka. Sai dai in ya zamanto ko kana noma manomi ne ita ma dukiya ce. Haka azumi matukar ya zamanto kai balagagge ne kana da hankali kuma ya zamanto babu wani abu wanda zai hana ka wanda shari'a ta bada uzuri to azumi yana kanka. Hajji shi ma sai kana da dukiya. Idan guda biyu suna da ta'alluki da abin da ya shafi dukiya sai mai dukiya idan Allah subhanahu wataala wato ya yassare mishi. Dan Allah mu tsaya daga nan lokaci ya kare da fatan abin da muka fadi daidai. Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya. Kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zakatunmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.